bayanan da take fitarwa game da cututtukan da aka samu bullarsa a kasar, hukumar NCDC ta ce akalla mutum 34 ne suka mutu a fadin kasar sanadiyar cutar. Shugaban hukumar ta NCDC Dr. Ifedayo Adetifa ya ce bullar cutar na da nasaba ne da rashin karbar rigakafi. Kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir ya yi mana karin bayani game da cutar.
Mashaku cuta ce wadda kwayoyin cuta jinsin bacteria mai suna Corynebacterium diphtheria take kawo, kuma cuta ce wadda tafi kama yara musamman yan kasa da shekara 5, sannan kuma da manya ma wanda suka haura shekara 40. Cuta ce wadda take zuwa mafi yawanci abin da ya shafi numfashi ne, wato respiratory infection. Akan samu lokacin da wannan kwayar cuta ta kan iya kawo gyambo a fata, amma mafi yawanci dai wanda yake da illa shine wannan na respiratory infection din, kuma shine yake iya zama annoba, kuma shine yake kisa sosai, kuma shine a wannan lokaci yanzu da ake fama da shi.
Director tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bula Magarba ya tabbatar da cewa akwai rigakafin cutar ta mashaku.
Wannan cuta dama tun farko tana da ɗaya daga cikin cututtuka guda 6 wanda ake cewa 6 killer diseases, wanda yake tuntun ma da aka fara aikin rigakafi a Najeriya da kuma duniya gaba daya. Tana ɗaya daga cikin wato alluran da muke bayarwa. Tana cikin allura guda 3 da muke diphtheria, pertussis da tetanus. Da ita ake bayarwa. To kuma yanzu da aka samu ci gaba, tana ɗaya daga cikin allura da kafi da muke kira penta. Allurori 5 ne a haɗe wanda ake bayarwa, wanda akwai ta diphtheria din, akwai pertussis, akwai tetanus, akwai hemophilus influenza. To wannan allura da kafi akwai su don watan da ya wuce na December din nan mun raba a kasar nan gaba daya. Saboda haka duk cibiyoyin da suke bayar da kafin allurai, to lalle akwai wannan maganin. Abin da muke faɗakar da jama'a shine lalle duk lokacin da aka haifi yaro ko yarinya da ta yi sati ko kuma yayi sati 6, to aje a fara ɗauka na farko, sannan kuma in yayi sati 10 ko koma ɗauki na 2, sannan sati 14 da haihuwa ya je ya ɗauki na 3. To duk lokacin da yaro insha Allahu aka bashi ko aka bata wani rigakafi guda 3, to yana da wahala a ce an samu wannan diphtheria ko kuma in ma ta shigo din, to lalle ba za ta yi tasirin da za ta kwantar da yaro ko yarinya ko kuma a ce ma za a je ga rasa rayuka ba.
Hakan dai ya biyo bayan yaki da kasar ke yi ne da cututtuka kamar kwalara, zazzabin lasa, zazzabin malaria da kuma corona. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.